Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum suna iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abduce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da masu sauraron abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 9 ga watan Yuli shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai,
ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar. A can kasar Thailand kuma hukumomin kasar sun ce an samu nasarar zaro karin yara hudu yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan ta yi kwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka.
Kanin labaran kenan. Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke ziyara a Jamhuriyar Niger ta bayyana buƙatar kwamitin sulhu na majalisar ya tallafa wa kungiyar G5 Sahel bisa dalilin cewa
ga Boko Haram ga Al-Qaeda ga wanda suke dawowa daga Libya ya kamata su taimaka batun kudin da ake kashewa akan sauran nan.
Muna kuma da rahoto kan rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ya kai ga canza sheka da kuma ballewar wadansu. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam, sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email, amma duka zai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar Turai. Murabus din Johnson yana zuwa ne kwana daya bayan da shi ma minista mai kula da maganar fita daga tarayyar ta Turai David Davis ya jingina nashi aikin. Davis ya ce matakin da Prime Minister kasar ta wato Theresa May ke dauka game da wannan al'amari mataki ne mai hatsari da yawa. Duk wannan rikicin ya samu asali ne a sanadin samun wasu ministoci na Burtaniya da ke son a hanzarta fitar da kasar daga tarayyar Turai da kuma masu son a dauki lokaci kafin a fice. Hukumomin kasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro karin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Waɗannan hudun za su haɗe da wasu hudu na farko da aka fito da su tun daga jiya daga jimlar yara 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon. Yanzu dai an ja burki ga aikin na yau Litinin na ƙoƙarin da ake yi na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su wato koci da suka rage a cikin wannan kogon mai suna Luang Sam. An dai ta sowa da murna a lokacin da muƙaddashin gwamnan jihar Chiang Rai da ke ƙasar Thailand Norangsak Osatanaokok ya sanar jiya Lahadi cewa an fito da wasu yaran daga kogon. Motar jinya da jirgin sama mai sauka anguli ne suka dauki yaran da aka ceto su zuwa asibitin Chiang Rai inda aka bayyana cewa ba sa cikin mummunan yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan ta kwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka kamar yadda Vietnam ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin kasar da Amurka. Babban jami'in diplomasiyyar a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da yayi a Pyongyang inda suka tattauna akan dakatar da shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ce shekaru 23 na kawancen zaman lafiya da Vietnam ya isa ya zama shaida ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan cewa Amurka za ta iya kulla sabon kawance da tsofaffin abokan fadanta. Mun san cewa abu ne mai yiwuwa saboda mun ga inda Vietnam ta kai a wannan fagen a cewar Pompeo. Pompeo ya yi watsi da zargin da Koriya ta Arewa ta yi na cewa Amurka ta nuna halin ƴan tasha wajen gabatar da wasu buƙatu na neman ita Koriya ta Arewa din ta watsar da shirin makaman nukiliyar ta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce hankali ba zai karbi kokarin da ake na dora mata laifin mutuwar wata mata ƴar Burtaniya da ta mutu bayan da ta shaki irin gubar da ke lahanta jijiyoyi da ta illata wani tsohon jami'in leken asirin Rasha a farkon shekarar nan ba. Wani mai magana da yawun fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ta damu matuƙa akan lamarin hare-haren guba da ke faruwa a Burtaniya, amma baya da wani bayani akan cewa Rasha na da hannu. ‘Yan sandan Burtaniya sun fara gudanar da binciken kisa bayan da matar mai suna Dawn Sturges, ‘yar shekaru 44, ta mutu a wani asibiti da ke Salisbury a kudancin Ingila. Tun ranar 30 ga watan Yuni ta fara rashin lafiya tare da wani mai suna Charles Rowley, wanda aka kwantar asibiti kuma yana cikin mawuyacin hali. ‘Yan sanda sun ce mutanen biyu sun shaƙi gubar Novichok, irin wadda ta illata tsohon jami'in leken asirin Rasha Sergei Skripal da ɗiyarsa Julia a watan Maris, amma dukansu biyan sun tsira. Shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikita-rikitan siyasar da aka fi daɗewa ana fama da su a tarihin nahiyar Afirka. A yau Litinin, ministan yaɗa labaran Eritrea, Yemane Meskel, ya kafa hotunan Prime Minister Habasha Abiy Ahmed da shugaban Eritrea Isaiah Afwerki a lokacin da suke sanya hannu a yarjejeniyar a Asmara babban birnin Eritrea. Meskel ya kuma rubuta cewa an kawo ƙarshen yaƙin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen biyu, yanzu an buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da ƙawance. Ya kuma ƙara da cewa za a maido da harkokin cinikayya da sufuri da sadarwa a tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da ke gabashin Afirka. Datti da shingayen bishiyoyi da aka karyo aka ajiye a kan titi da kwalabe da duwatsu da kuma ƙonannun tayoyi har yanzu suna nan a kan titina da kusan babu kowa a kan sa a ƙasar Haiti jiya Lahadi. Abin da ke tuni da mummunar zanga-zangar da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane uku a Port-au-Prince babban birnin ƙasar. Yayin da wasu suka ji kiran shugaban ƙasar Jovenel Moise na su kwantar da hankalinsu su kuma bi doka da oda, wasu sun bijirewa wannan kiran sun ci gaba da tada zaune tsaye. An alakanta wannan boran da zanga-zangar da aka yi a sassan ƙasar daban-daban akan shirin ƙara farashin man fetur. Wasu gungun masu yawon buɗe ido da suka yi ƙoƙarin su isa birnin Port-au-Prince daga Marigo a kudancin Haiti sun fuskanci ƙalubalen shingayen da aka girka akan hanyoyi, ciki har da wani ƙarfe da aka ajiye akan titi da ƙonannun tayoyi da kuma wata babban mota da aka ajiye a tsakiyar wani titi.
Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya. To bari mu bude taskar hotunan namu a Jamhuriyar Niger, inda wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarshen ziyarar da ta gudanar a Jamhuriyar Niger ɗin ta bayyana gano cewar akwai buƙatar majalisar ta canza ra'ayinta daga ɗare-ɗaren da take yi wajen ba da kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwar nan ta G5 Sahel domin murƙushe ƙungiyoyin ta'addanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Musulun Mumini Barma ya aiko mana.
Bayanai na nunin bikin magaji ya hana na magajiya a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan Nijar, inda hukumomin ƙasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, lamarin da ya matuƙar haddasa ƙuncin rayuwa a karkara, inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata. Mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed, wacce ta gane wa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan Maraɗi da Yamai, ta sha alwashin ganar da Majalisar Ɗinkin Duniya buƙatar tallafawa rundunar G5 Sahel.
Ga Boko Haram, ga Al-Qaida, ga wanda suke dawowa daga Libya. Wannan ni abin da nake so mu ɗin mu koma mu tambaya su mutanen nan ta abinda majalisar ɗinkin duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa akan sauron nan dan kuɗin da kuka kashewa akai yana hana muku ku kashe kuɗin akan abin da ya kamata da makaranta ne da sonte ne da samun abinci ne da ruwa duk abin da dai ake so ayi yana hana ku so wannan din zamu je mu ce musu to lalle inda kuka zo kuka ce ba za ku mara maji 5 sank sahel ba za ku mara musu baya ba ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kadan ba
atake wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya madam Margot Elizabeth Wallström mai mukamin ministar harkokin wajen Sweden wacce ta ce ita ga nauce a game da halin da mata ke ciki a Niger saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen Sahel tana mai cewa ba za ta yi kasa a guyo ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu
countries like Niger and Chad and others in the Sahel area had to devote so much of their budgets to security
ministar ayyukan ci gaban matan Niger madam Elbak Hajia Zainabu Taribako ta yi murna da jin wannan labari
a yau in kuka duba ko gani wannan Niger muna kewaye da wuta in kace Libya kace Mali kace Algeria dukka dai muna cikin kangin da muna da matsala ta tarzo mata tashi hankali amma duk da wannan suka ce mun yi kokari Niger muna zaune zaman lahiya to suka ce da a ce bidiyen kinmu shine muke kwasa muna kaiwa dan ayyaki ya kamata su ta tallafa mu busa kayan aiki kayan yaki yanda za mu dan saboda abinda muke zubawa cikin yakin nan ya zama to shine muke zuba ma al'umma dan saboda ci gaban karkara
sai dai mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya Amina Mohammed ta ce ba giringirin ba
da wani lokaci kasashen mu na Afirka aka kawo kuɗi to karkara ba sa gani to wannan ma muna so a san cewa sun gani kowa ya gani kowa ya samu a samu su amfane jama'a
Sule Fulani Barma mai Amurka mai jamhuriyar Niger
la ilaha illallah muhammad rasulullah ba gani sai Allah ala ka kai magin soja
to a gaida malam Sule sai kuma harkokin ilimi a Najeriya inda gwamnatin tarayya ke aiwatar da tsarin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da ake gudanarwa a halin yanzu a jihohi 24 na kasar da kuma babban birnin tarayya Abuja A cikin bibiyar da muke yi kan wannan shiri wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da ɗaya daga cikin jami'an da suke sa ido kan shirin a jihar Kano Malam Abdullahi Jafar wanda ya bayyana abin da suke tararwa da kuma matakan da suke ɗauka na ganin an inganta shirin.
Kullum mun yi rubuta report muna aika shi ne zuwa state group din mu wanda su can za su gani a Abuja shine duk makarantar da kace ga report ana turo kuɗin ne wani ana turo shi wata daya wasu turo musu wata biyu wani lokacin turo wata daya wani lokacin wata biyu wani lokacin wata uku
kun taba samun cewa akwai kun karo da wata makaranta misali da kuka je kuka tarar akwai an samu wabi wata matar da aka ba wannan kwantaraji bata kai ba kuma idan haka ne me kuka yi
gaskiya mun samu wannan ko ba makaranta daya ba makarantu da yawa dan akwai wata makaranta da naji makarantar ita zancen take yi headmaster gurin bata dade zuwa ba da ta zo sai ta tar Bendos Buni a makarantar ta amma kuma Bendos Daisy take zuwa da yamma sai aka dauke ta daga nan akwai wani lafi da PCR suke yi inda amma dawo da ni bayan tuno mun yanzu CRC sai kawai dan wannan sun sa makarantar Islamiya ba sa yi da safe sai da yamma kowa ya sani wannan sai su yi a tunda ba a yi da safi a ɗauki abincin makarantar daga makaranta a kai wata makaranta daban wanda mun kuma a doka wannan babu shi wannan kaman haramu ne ko illegal ne ka ɗauki kaman ka sace abincin wata makaranta da ka kashe wata makaranta wanda ke kina can kin je kina aikin ki mu in muka zo makarantar mu ya ce mana ba ki taɓa kawo abinci ba za mu report ne wannan makarantar mai abinci ka za ka taɓa kai abincin makarantar ba za mu tura kuma wanda insha Allah a lokacin da kuɗin ta ya ƙare ba za a sake sako mata kuɗi ba saboda makarantar da aka ce tana zuwa mun je makarantar bamtarar da ita ba again da ita matar ta ce su biyu ne a gida daya aka samu musu kuɗin da aka fara sako musu na farko wanda shi ana sako shi ne su sayi robobi cokula da waya kayayyakin aiki na farko da aka turo musu wanda ya sama musu aikin wala Allah jami'in siyasa ne ko kuma ɗan siyasa ne sai an sako muku kuɗi rana kaza ke kawo kudin ki ke ma kawo kudin ki duka suka ciro kudin suka bashi da ya karbi na daya da yake ya dan biyawa sai ya sa aljihun shi na daya da ya karba sai ya raba musu sai ya ce ke ungo ke ma ungo shikenan
a me hakan ke nufi
ya samu cin hanci ya karbi cin hanci a wurin su
idan aka samu wannan yanayi akwai mataki shi akan sa ko kuma a tunda dan siyasa ne yana da kariya
ai ba wai kariya ke da ita ba sai mun tura report cewa ga abin da wani yayi wani lokacin in ka tura report man kan zauna a lokacin gama a tattauna wanda imu imu ne ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki ta kamar wannan sai muka bi sai muka ce to next time kudi in an tura miki kudi naki ne
kuka sanar da ita
muka ga miki cewa kudi naki ne dan sai sai mun akwai sanda suka zo ya tarbi ATM din ta ya karbi wayar ta yaje ta bashi pin number ta tata sai ta bashi wrong pin number yaje yayi fita da kudi ya kifta sai da masa sai da mata da ATM din ta tace ya haka tace ita ma ba ta sanya akai kan ya ya canza
wai da aka kuka samu wannan yanayin bai ba ku tunanin cewa watakila za a iya samun mutum ɗaya biyu ƙari waɗanda suke irin wannan abin nan din ba dan haka bar ku wanci ga
ai ba ɗaya biyu ba wallahi suna da yawa wallahi azim suna da yawa
Malam Jafar Abdullahi Jafar a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike mu
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC masu sauraro a cikin shirin namu da ya gabata idan ba ku manta ba bakon namu sanata Yahya Abdullahi mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa ya bayyanar da halin ko'in kula da mahukunta ke nunawa musamman a wajen zartarwa dangane da karatun ƴaƴan talakawa a mataki daban-daban musamman idan aka yi la'akari da maƙudan kuɗaɗe da ake warewa a kasafin kuɗin ƙasar zuwa ga ɓangaren ilimi za a ga cewar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata
shekara ɗaya shekara biyu sai a baka higher skip sai ka je kai NCE daga NCE sai ka je abin nan machine a college of education daga nan sai ka je university faculty of education kai mene ne ka kware wajen hanyar malanta da komai da komai da sauransu dan haka abubuwan suke tafiya komai lafiya lau daga baya sai aka zo aka ce ai su waɗanda aka koyar waɗanda aka ba hanyar abin nan ai ba za su yi ba sai aka expanding aka yi pre primary education sai aka zo aka ce to waɗanda aka koyar su zo su yi teaching a primary school sai zuwa ga cewa ai ba a bada ba a samu kudi hanyar ilimi ta karantarwa because by improving the loss of teachers ba ai taking care of them ba saboda haka waɗanda ma aka koyar da hannun ilimi kowa ba kware yake gudu so da yawan suka gudu sun zo suka shiga custom so suka shiga immigration so wajen suka shiga civil service so wajen suka yi menene so by the time we know what has happened almost all the trained teachers have left the teaching profession
to duk malaman da aka koyar
sun bar line teaching gaba daya sun koma layukan da ba ma koyar da su ba da sauransu sai aka bar teaching sai ka ji wani ya zo ya ce maka da Allah yana neman ka ba da aiki da Allah ko teaching ne teaching ako ni na karantar a primary school na karantar a secondary school na karantar a teacher college na karantar a university na karantar a university for more than shekara 20 a wajen health department of agriculture economy in Abu Dhabi university aikin farko bai ba bai nuna ba to dole sai mun koma mun zauna an sake duba harkar ilimi gaba daya in an sake duba ta kuma bai da wuya in an zo an zauna tsakani da Allah za a zo a zauna cikin primary level me ya kamata bai ma yiwa sai ka zo ka dauki da yawa ma an dauki emergency measures an dauko yawa waɗanda suka zo daga abin an yi teacher training da musu shi ne foundation na education teacher training then teaching materials then welfare for yara nobody can learn with an empty stomach shi yasa an faro this school eating feeding program in is very good you know but you have to follow it up lokacin da muna primary school in the 50s you know and early 60s muna primary school makaranta breakfast ake ba mu makaranta nan ake muna abinci da sauransu da sauransu mun je akai karfe 9 zamu je mu zauna a abinda hall ya sana'a kowa da kwadon tuwon shi mu ci tuwo da miyan kuka ko miyan taushe da nama da sauransu mu sha ruwa sannan mu koma aji to ai lonna a primary school fa daga baya sai aka fara jirgin abubuwan nan daga baya daga zuwa abinda daga sibiro aka fara jirgin abubuwan ka hanka sani the entire thing for scholar to dole sai mun koma fa mun koma a rebuilding wannan structure din
amma kuma gashi yanzu wasu jihohi na korafi cewa ana kashe kuɗi mai yawa wajen ciyar da wayannan dalibai din su suna ganin ba za su iya ba
ai ba su suke yi ba wannan kuɗin da ake kashewa mai yawa kuɗin fayar da gwamnati ne ana hidda kowane shekara fayar da gwamnati na hidda close wajen 500 billion for social empowerment program and one of the thing is what the school feeding program din so for any state today yanzu ana yi in 24 states waɗannan sauran 11 or 12 states din suka rage su ne yanzu za a fara a haɗe su zo su zaman tucewa by that time kowane state ana iya samun wannan kowane primary schools in the sauransu za a iya samu kowace makaranta yanzu ana yi ba yara abinci at least one meal a day you know, abinda ya sa shi Rufai ya kasa yi kenan because the trouble was that lokacin da ya zo ya fara feeding ɗin ka hinna fara gaban yanzu sai shi ya fara to da ya fara sai yara makarantun suka yi baluni suka zama more than 4 times students in the area ne sai he found himself
sun ji ana ba da abinci kyauta kowa zai je
makaranta kin gani ko to duk waɗannan abubuwa to dole mu dawo mu zo a zauna a duba harkar ilimi kuma wannan harkar ilimi kage ilimi lafiya dole sai mun dawo mun sake reconstructing nasu amma ba za mu yi reconstructing duk ba a zo ana akai reconstructing national economy ba dole sai an zauna an duba national economy ya zama cewa the government revenue the budget sun tashi and a lot of things za mu yi
a bana da fannin ilimi ya samu ƙari daga kashi 6 zuwa kashi 7 cikin 100 da kuɗi wuri na gugan wuri har biliyan 605.8 yanzu a lokacin daukan wannan rahoto dai ma'aikatar ilimi bata ce komai akan kasafin kuɗin ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Sanata Yahaya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa. Sai wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda. Da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
Adam ta Adam wajen miƙewa kai kokarin ne
to a gaida Harande kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 24 na asuba sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email ga Hafsat Muhammad Maina
Sakon farko ya ce ina kira ga mahukuntan birnin Mogadishu da ke kasar Somalia da su yi duk mai yiwuwa wajen dakile hare-haren da kungiyar Taliban ke kaiwa a yankunan kasar. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida. Sai kuma sako na gaba ya ce muna yin fatan samun nasara game da kokarin ceto wasu yara 'yan kwallon kafa tare da kocinsu da suka makale a kogon cikin ruwa a kasar Thailand sakamakon ambaliyar ruwa. Sako daga Usaini Abba Dambam. Sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnati da ya kamata ta taimaka ta rage kudaden aikin hajjin bana domin al'umma su samu damar sauke farali a bana. Sako daga Aminu Adam. Adamu Malam Maduri da Tanimu Inuwa Zangon Buji. Sai kuma sako na gaba yace dan Allah muryar Amurka ku bani dama in kira da babbar murya zuwa ga kungiyar kwadagon Najeriya NLC da ta hanzarta ganin an ƙara wa ma'aikatan kasar nan albashi ganin yanda kayan bukatun yau da kullum ke son gagarar karamin ma'aikaci a Najeriya sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi sai kuma sako na gaba yace salam sashen Hausa na VOA masu iya magana dai kan ce idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to kai kokari shafa naka ruwa ya kamata jam'iyyar APC ne mulki a kasar mu Najeriya ta dau darasi kan abin da ya faru da jam'iyyar PDP a baya domin hada kanta waje daya ganin yadda ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin yan jam'iyyar sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare sai kuma sako na karshe yace hakika wata miyan sai a makofta matakin da mahukuntan kasar Thailand ta dauka na ceto yara matasa yan kwallon nan su biyu da kocin su abin ayaba ne na tabbata da a ce a wata kasar ne nan Afrika musamman kasa ta Najeriya sai dai su jira ta Allah ta kasance da su Allah ya kyauta sako daga Mudassir Muhammad Tafa Balewa
Hassan Muhammad Maina da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali zamu rika karantowa to kafin mu karkare ga wannan matashiya haka yake to in kunne ya ji gangar jiki ya tsira kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai
a takaice ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson yayi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewar ta daga tarayyar Turai Murabus din Johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da magana fita daga tarayya ta Turai David Davis ya jingina nashi aikin. Hukumomin kasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Waɗannan hudun za su haɗe da wasu hudu na farko da aka fito da su jiya. Daga jimlar yara 12 'yan wasan kwallon kafa da suka makale a cikin kogon yanzu dai an ja barki ga aikin na yau Litinin na kokarin da ake na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su da suka rage a cikin wannan kogon mai suna Luang Tam Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan takwaikwaye Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka kamar yadda Vietnam din ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin kasar da Amurka babban jami'in diplomasiya a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da yayi a Pyongyang inda suka tattauna akan dakatar da shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ce shekaru 23 na kawancen zaman lafiya da Vietnam ya isa zama shaida ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirin mu na ƙarshe a yau inda zamu so mu ji ra'ayoyinku kan kai komo da kuma sake yawan shika da ake yi a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shiri da dukan batutuwa da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku ma iya muhawara a Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin
Maryam Dauda
da kuma Malama Juri da ta hada shirin har ma da engineer mu Thomas Blondet. Alheri ke muku fata alheri yanzu ga Daula da sauran jagororin shirin yau da gobe suna jira domin gabatar da wannan shirin. Mu dai sai dai mu ce assalamu alaikum.